akwai dan uwa da ya rubuto tambaya akan saki, yace assalamu alaikum, when a man send his wife home after some months, he gave her one divorce, it is acceptable in Islam? By saying she should go and pack her belongings with one divorce by not marrying her again or anymore. What are the consequences of such actions? Wassalam. Dan uwa Dr. Nura, Professor Nura, ya dada tambayansa ba iya abin da yake nufi ba kenan, bai yi bayanin da ya kamata yi a cikin tambayar ba. Abin da yake nufi, mutum ne ya sake matarsa ya kori matarsa gida a lokacin tana cikin al'ada. Ina so ku gane case din. He sent her to her house, ko her parent house, when she is in menstruation period. Ya ce ta tafi gida a lokacin tana al'ada. Ta je ta zauna zuwa wani lokaci, an yi masa magana ne ko ba a yi masa magana ba. He sent her one divorce, ya aika mata saki ɗaya. To sai aka ci rashin sa'a a lokacin da ya aika mata sakin kuma tana al'ada. To tambayar ta farko shine, shi anan cikin takardar an yi magana ne da shi a baka, bai ce bai yi magana menstruation period din ba. Shin tambayar anan, sakin da ya sake ta tana al'ada, sakin yayi ko bai ba? Amsar ita ce, zance mafi inganci, duk wanda ya sake matarsa tana cikin jinin al'ada, to sakin yayi, amma ya aikata laifi, ya aikata bid'a, ko ya aikata kuskure. So when you divorce your wife in her menstruation period, so the divorce occurs Islamically, kuma it is accepted divorce in part of Allah and His Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, but you made a mistake. It is not allowed Islamically to divorce your wife when she is in her menstruation period. But when you divorce her, it occurs and it will be counted. Because Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu divorced his wife when she is in her period. And Umar ibn al-Khattab took the case to Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam and explained to him. And the Prophet sallallahu alayhi wa sallam accepted the divorce and certified that the divorce occurs. So it occurs. So yanzu mata ba taka bace. Sannan abu na biyu, ya ce tai packing, he asked her to pack her belongings from his house. Wannan ba wani damuwa akai, there's nothing there. Since she is not your wife, she can pack her belongings. And it is, we cannot count it as another divorce. If you are thinking that asking her after some month to pack her belongings from your house, it is another divorce. No, it is not a divorce. Now she can pack her belongings. Tunda ka riga ka sake ta kara bude ita. Kenan daukewa kayanta daga gidanka ba wani saki ne sabo ba. To idan hakan ya faru, me iyaye kamata su yi? Sai a ce masa ya dawo da ita. Sai a ce ya dawo da ita, tunda dai ba saki ne na har abada ba. Idan yana son ta, yaga zai iya ci gaba da rayuwa da ita, ya gyara kurakuransa, sai ya dawo da ita. Wallahu a'lam. ina mamaki dalibi da yake zaune a gidan nan ba mata yana irin wannan tambayar. Kuna nan a bushe a kekashe gauraye tuzurai kuna tambaya akan rikicin aure. Wannan ya ce malam me hukuncin wanda ya raba zumunci tsakanin dan uwa da dan uwansa, Allah kiyaye, ya zama annabi me kenan? Wannan hukuncin inda ya mai da wannan abun sana'arsa annamimanci hada wani da wani, to ba zai shiga aljanna ba. Annamamu alqattatu la yadkhulul janna, Allah kiyaye. To ba ma kowaye duk inda kaga abu guda biyu ne a hade, in ba baka izini ba kar ka raba su. Ya zaka ga mutane suna zaman zumunci da mutunci, kaje ka shiga tsakanin su ka raba tsakanin su. Kuma yau wannan rayuwar haka ake yi, sai wanda Allah ya kubutar. Har ma kana jin tsoron ka ce kana da amana tsakaninka da wani, musamman in Allah ya ce muke kana alaka da wani mai dan maiko maiko ko wani mai dan matsayi, wani kuma lokacin zai shiga ya fita sai ya shiga tsakaninka da shi, sai ya raba ka da shi, sai ya yake ka. Allah kiyaye. Ina da tambaya kamar haka, wai shin shisha haramun ce kwarai kuwa? Kwarai kuwa. Yanzu da a masallacin nan kake so in ce maka halal ne? Ga asara kuɗi, ga masifa an kaje kiyama. Ibn Taymiyyah ya magana akan irin wannan kayan shaye-shaye da shisha din da makamantanta, ya yi bayani akan haramcinsu. Da Allah malam, menene hukuncin zuwa mace masallacin Juma'a? Abu ne mai kyau. Ita ba wajibi bane ta je, amma in ta je kuma abu ne mai kyau. Ai matan sahabbai suna zuwa masallacin Juma'a. Duk duniya inda ka sani, in an gina masallaci, ana gina masallacin mata. Da haka ana so su je, duk da ba wajibi bane. Kamar yara ƙanana, ai ba dole bane akan su, amma suna zuwa. Sai ka ce me hukuncin yaro zuwa masallacin Juma'a? In ba ta je ba, ta je TikTok ai, ko ba ka bane? In banda ma wannan tambayar, ma ni akwai rainin hankali a cikin ta ma. Yanzu matan nan da suke zuwa gidan biki da kida da rawa, ba a yi tambaya akan wannan ba, wai sai mace ta je Juma'a wai a ce wai mai hukunci? Dan Allah ba haka bane? Su je gidan kida, su je gidan biki, su je gidan rawa, su je gidan ba inda fa ba sa zuwa. Ka gansu a kasuwanni matan nan, wallahi kamar ba matan aure ba. Mutum wai bai rubuto wannan tambaya ba, wai masallacin Juma'a? To karuwanci yake a masallacin Juma'a? Haba da Allah. Yanzu irin wannan masu raunin imani, in wata mace tana abin nan, sai ce oh, ashe ba sai mun je ba. Ka ɗauke ta ku tafi, ka tura ta ta je, a je a yi wata huɗu ba ta ji tsoron Allah. Duk bukukuwa da ake duk suna zuwa, baka tambaya ba. Wannan ya ce Allah ƙara girma da arziki da ilimi mai albarka, amin summa amin. Allah gafarta malam. Naji ka ce masu raki in suna ciwo ba su da lada, to Allah gafarta malam. Yace wani irin kalar raki ne kenan kake nufi? Wani raki kake nufi? Yace ni saboda in ina ciwo ma kuka nake gaskiya. Yace wallahi sai an rarashe ni nake yin shiru. To yanzu kai kayi kukan kuma du a hada maka da lada? Ba haka ake nufi ba. Za ka yi kuka in ka ji ciwo, za ka yi kuka in ka shiga damuwa, furta wasu kalmomi na nuna ƙin yadda da ƙaddara da faɗin wasu maganganu. Don a lokacin ma da na yi karatu na buga misalai, ai nuna jin zafi, zubar da hawaye wannan duk baya cikin abin da aka rasa abin da aka hana amma mun karanta hadisin a baya cewa annabi ma ya faɗa cewa musiba in ta samu mutum sai yayi hakuri ya koma ga Allah haka malamai suke sharhi sharadin samun ladan jarrabawa da masifa sai kai hakuri ba wai sai ciwo ba duk wata masifa in baka yi hakuri ba kai zage zage ka je ka fadi maganganu to ya Allah zai hada mu abu guda biyu ai ka riga ka zubar da ladanka haka abun yake ba canji amma kuka da yake shagobabbe ne kai sai ka je kai tai ba a hana maka lada ba Allah yayi maka akwai wani wai babban mutum ne aka ce wallahi ko allura za a masa sai an rufe kofa sai ya sha kuka sosai ya halatta mutum ya rinka bin karatun liman a sallah a'a bai halatta ba shiru ake so yayi ya saurari abin da liman yake faɗa wannan yace assalamu alaikum wa rahmatullah ina tambaya ne dangane da ziyarar kabarin iyaye da zuwa makabarta ya dace a shari'a wajen ziyarar da kuma a tsaya bakin kabarin da kuma addu'o'i da mutum ya kamata yayi to wani lokacin da za ku yi tambaya ku rinka dan karanta abin da ku rubuta so yake ya ce ya halatta mutum ya je bakin kabari ya tsaya ya addu'a zai iya zuwa bakin kabarin ba wai a iya makabartar ba ya je bakin kabarin ya kalli alƙibla ya addu'a wani irin addu'a ke Allah ka gafarta masa Allah ka rangwanta masa Allah ka sa dan aljanna ne Allah ka sa ya huta Allah ka haskaka kabarinsa Allah idan mun zo wannan guri ubangiji tabaraka wa ta'ala ka sa mu zo a sa'a irin waɗannan kalmomi ko da Hausa ko da Larabci duk abin da mutum ya ga zai yi to zai iya yi babu laifi ana so in za a shiga makabarta a cire takalmi in dai babu kaya ko zafin rana da zai iya cutar da mutum kuma a kalli alƙibla ayi addu'a ba a roƙon kabari kuma ba a zo ayi ta magana da shi yanzu baba to a wani halin kake ciki yanzu hajiya to ya aka ji da hakuri ha ba mala wannan ba daidai bane jahilci ne wani kuma ya je gindin kabarin wanda ya mutu din sai yana ta kiran sunansa ya rike sharbi kawai yana ta kiran sunansa yana ja sai da ya mai kafa 100 ka Allah sauki fasalu ahlaz zikri in kuntum la ta'lamun ku tambayi malamai ma'abota ilimi idan ba ku sani ba kar mutum ya je abu da ka malam da Allah yana so amsa mu wannan tambayar don ta sa ni cikin kokonto kullum me halaccin yin alwala a toilet wato bayan gida amma irin na zamani don na ji wani malami ya ce ba a kiran sunan Allah a toilet kuma ita alwala ai dole sai an kira sunan Allah an yi bismillah ko kuma in aka gama za a yi addu'a to kuma gashi a toilet ake yi tambaya ta biyu menene halaccin yin tsarki bayan ba haya da tissue paper ko ganye to ana tsallakawa cikin gonaki kenan in a daji ne mutum ya samu kanshi kuma yayi alwala yayi sallah ko yayi taimama in bai samu ruwa ba to tambayar farko dai mun yi bayani ana iya yin alwala a cikin banɗaki kamar yadda kuma ana iya wanka a cikin banɗaki ba ana wankan janaba a banɗaki ba wankan janaba idan ka yi ai automatically ka shigar da alwala a ciki ita wankan janaba cire babban kari ne alwala ƙaramin kari ne to in dai har mutum zai shiga banɗaki ya yi wankan janaba kuma ya zo ya yi sallah da wannan wankan janaba min babi alwala ya yi alwala a cikin banɗaki kuma irin banɗakunan da ma ake gudunsu ba irin namu bane na yanzu gaskiya irin banɗakuna ne da na ƙasa a nan ake fitsari
ake bayan gida za ga wari da tsutsotsi da waye da irin bandakuna na kasuwa din nan za ku yi tunawa ko bandakunan masallatai bandakunan kasuwa wanda kowa tsuguna yake to kaga wannan ai da kazanta a ciki kuma abin da yasa ake gudun kai alwala a ciki daga zuba ruwan alwalan zai iya fallatsowa ya taba jikinka kuma ya taba ruwan fitsari to irin wannan ba za ka yi alwala a ciki ba ballantana ma ka ambaci sunan Allah a ciki amma bandakunan zamani masu tayel masu plaster wurin fitsarin daban wurin tsarkin daban wurin tsuguno daban ba a ganin fitsarin ko an gan shi ma da an sa ruwa ya bi tayel ya tafi wannan ba laifi dan mutum yayi wanka ko yayi alwala a cikin sa eh ba zai kira sunan Allah ba sai ya kira a zuciya dan dole zaka yi bismillah sai ka fada a zuciya kai yayi kuma ina fata ana ganewa sannan idan mutum ya wankan janaba fa ba sai ya sake alwala ba kamar yadda muka sha mun bayani duk wanda yi wankan janaba ya watsa ruwa a jikin sa gaba daya to ai ya shigar da alwala wannan wankan janaban ya hadiye alwala a ciki kai da ka cire babban kari to ina magana karamin kari kuma to yana daga cikin kurakuran da mutane suke yi wai sai mutum ya yi wankan janaba kuma wai sai kaga ya je yana neman buta yana sake alwala ba bukata wannan wankan da kai ka watsa ruwa a jikinka gaba daya alwala ta shiga ciki sai kai sallah kawai sai dai in ka karya alwalarka bayan ka gama wankan ko kuma kana cikin wankan to wannan zaka sake sabuwar alwala sai maganar yin tsarki da tishu ko ganye duk abinda mutum yayi tsarki da shi inda ya cire kazantar to in yayi sallah da wannan tsarkin sallan tayi sai dai in ya tabbatar wannan abin da ya tsarki da shi bai gama cire kazantar ba me dalili ai ana iya yin sallah da tsarkin dutse tsarkin dutsen nan ana iya tsarkin bayan gida da dutse balma a cikin littattafai abinda suka yi bayani tsarkin bayan gida ne ake gogewa da dutsen idan ka goge gurin ya gogu ai kaga najasar ta tafi zahirin ta ya tafi ko to shari'a tana kama mutum ne da zahirin ita najasar to ya kawar da ita duk abin da yake muzil ne ko tishu ko ankici ko takarda ko ganye annabi da ya hana a yi amfani da kashi wannan haramun ne zai iya cutarwa kusan nan kuma abincin aljanu ne daka duk wani abin da yake muzil mai muzil mai kawarwa in ka goge shi ka je kai sallah yayi kun fahimce ni sallah ta yi amma abinda malaman suka fiqhu suka faɗa tsarkin da yafi kowane tsarki daraja shine tsarkin da aka yi amfani da ruwa amma da wani uzuri ya kama ka je tunda ka kawar da najasar sai ka je kai sallah haka to sallar ta yi ba sai ka sake sallah ba amma in ka samu ruwa to ka bi da ruwa wannan shine yafi to ya magana taimama eh in kai taimama kai sallar ka haka ta yi babu komai taimama kan kona janaba ce ma a jikinka baka samu ruwa baka je kai taimama da janabar kai sallar ka wannan taimama ta dauke maka nauyin gaba daya babu komai a kanka Allah ya gane da mu Allah ya taimake mu dan haka da tishu da takarda da dukkan abubuwan da ake yi na cire kazanta ko na goge fitsari yayi ba sai dutse din ba dutsen ai shi ake da shi a wannan lokacin shi me yasa ake amfani da dutse yana tsotse kazantar idan da ruwan fitsari ka sa zai tsotse ruwan to shi ma tishu an yana iya yi min babu aula ma shi yafi dacewa Allah ya ganar da mu Allah kuma ya taimake mu وبهذا القدر كفاية وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته